Music from the gold mine. WTOC FM.
Stereo 94, stereo.
Savannah's gold.
WTOC FM.
Gold mine of Savannah.
WTOC FM.
Da 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 da. WTOC.